A sanarwar da suka fitar a ƙarshen mako a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da ake kira Comité Union de la Librairie pour la Paix, la Sécurité et la Cohésion Sociale dangane da yanayin tsaron da ake ciki. ‘Yan asalin jihar Tilaberi mazauna birnin Yamai sun zargi Faransa da Chadi da shirin yin aika-aika a ƙasashen Burkina Faso da Mali da gaman bakin hukumomin Niger. Ahmadu Haruna Maiga shine shugaban wannan ƙungiya.
Le Comité Union de la Librairie dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Tera et d'Ayoru.
Yace kwamitin haɗin kan Tilaberi ya yi Allah wadai da matakin girke sojojin Faransa a gundumomin Tera da Ayoru cikin shirin kai farmaki a kan iyakokin Burkina Faso da Mali ta ɓangaren Nijar. Wannan matakin girke Dakaru wani yunkuri ne na shirin kai hare-hare wa waɗannan ƙasashe a minnan Nijar, kamar yadda wasu bayanai da ke yawo ke nuna cewa an gano sojan hayar Chadi tare da sojojin Faransa cikin shirin takwana a yankin da ake yi wa lakanin yankin iyakoki uku.
La présence de mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises.
Waɗannan kalamai ba su yi wa hukumomin Nijar daɗi ba, mafari kenan jami'an tsaron farin kaya suka camke shugaban kwamitin na Union de la Librairie Ahmadu Haruna Maiga a yammacin jiya Talata 2 ga watan Mayun 2023. A wata sanarwar da aka aike wa manema labarai, ofishin Prime Minister ya bayyana cewa gwamnati ba za ta lamunci irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe ba da ake son fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki ko na ƙungiya wajen yaɗa su. Haka kuma ba za a iya laɓewa da hujjar neman zaman lafiya ba don furta irin waɗannan munanan kalamai da nufin ɓata suna da ƙimar ƙasa, waɗanda kuma yunkuri ne na neman haddasa hasuma a tsakanin Nijar da maƙwabtanta da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Dalili kenan gwamnati ta yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin gudanar da bincike ta yadda za a hukunta dukkan masu hannu a wannan al'amari, inji sanarwar. Naɗin shugaban ma'aikatar Duan ko kuma Custom da Majalisar Ministoci ta sanar a makon jiya ya fuskanci suka daga shugaban jam'iyyar adawa ta SDR Sabuwa, Kane Habibu Kadaure. Wanne a shafinsa na Facebook ya rubuta cewa badawai, ma'ana mutanen daji, sun fara samun manyan mukamai. Ganin yadda jama'a ta yi masa ca, ya naɗi murya ta WhatsApp domin fayyace abinda rubutunsa ke nufi.
Dan mun hito mun ce gwamnati ya yi ma wani kabila ko kuma wasu mutane na daban wani abu. Ai ba wai mutanen bane muka dauka da laihi muka ce su adda laihi su suka yi kaza. Abinda muke nihi shi gwamnatin da muke adawa da shi, shi yake yin haka nan kin dan gama 'yan Nijar, saboda 'yan Nijar in suka ga cewa ana fifita wani hiye da wani ba daɗi.
To amma wannan bai wanke shi ba daga rubutun kabilancin da ake zargin yayi a shafinsa na Facebook. 'Yan sanda sun kama shi a jiya Talata. ‘Yan rajin kare haƙƙin jama'a irin su Michael Zodi na ƙungiyar Tunon Lafaj na ganin matakin hukumomin tamkar wani yunkurin hana 'yan ƙasa moren Roman demokradiyya.
Wannan bitar kulli da siyasa ne ake nan ga yin mutane 'yan horon hula da 'yan adawa. Yanzu in kun diba, babu wanda yake da inci ya yi magana bisa tahiyar ƙasa in ba dan gwamnati ne ba.
Kawo yanzu makusanta ko lauyoyin waɗannan mutane ba su fito suka yi bayani dangane da wannan al'amari ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.